Mai sauraro Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki akan mita 88.5 da Lefe Murar Zamani ɗauke da labarin yadda wata turka-turka tsakanin wasu 'yan uwa 'yan gida ɗaya kuma wasu ma 'yan ɗaki ɗaya ne ta yi ƙamari ta kuma yi zafi ta gagara daidaituwa tsakaninsu tun a matakin gida har sai da ta kai jallin abin ya taho gaban alƙali. Kuma wani abin rashin daɗin ma shi ne al'amarin ya samu asali ne daga yadda wato ainihin mahaifinsu ya rasu, kuma batun yadda za a raba kayan nasa na gado tun a gida abin ya faskara aka yi ta haurawa ana hayaniya ana musayar yawu don haka aka taho gaban alƙali. To amma kuma sai dai wani tuntuɓe da ɗungushi shi ne sai ga shi a harabar kotun ma a gaban alƙalin suna sake kwata irin waccan hayaniya suna ta musayan yawu. Wannan yana ganin kyashin abin da aka ba wannan, wancan ma yana ganin kyashin abin da aka baiwa wannan, duba da wani ya samu mallakar gida wani kuma ya samu mallakar rumfar kasuwa wasu kuma an hada su a rumfar kasuwar kamar da yadda tsarin addinin musulunci ya tanada, namiji yana da rabon mace guda biyu. To amma sai suka nuna su akwai fa kishi da kuma kyashi akan abin da kowanne ya mallaka tun a gaban kotun suka ringa hayaniya. Dan haka kotun ta ce to ita fa wannan al'amari in ma ta raba musu za a rinka samun jika ka dawo, kuma abin ya fusata kotu amma dai ta yi musu afuwa ba ta ɗauki matakin hukunta su na wannan al'amari ba, ta dai ce ta sallami shari'ar tasu su je su kai wata kotun a yi musu. To hakan ta sa suka sake fitowa dai suna ta hayaniya a harabar kotun har sai da aka yi musu irin abin nan da akan ce gyara gaba, aka saita musu hanya suka bi harabar kotun. Kuma mun samu wani bayani daga cikin irin ɓacin rai ko kuma hayaniyar da wata mace daga cikin waɗannan magada ta rinka yi, amma dai tana cewa ita ta fi son a yi sulhu a zauna lafiya duk da cewar a gaban kotun kuma ba su kawo wannan zance ba.